wanda zan gabata Hajar ta zamo sitira dole a saka ta Hajar ta zamo fitila babu mai dishe ta Hajar gimbiyar mata duk suna jiranta Hajar mai fada ta cika ran mata faranta yanzu ni nake wakar har ina zugata kunjiyan mai in wakar wacce ba irinta ku zo ku sharawa mata sun daga idarta yan uwa na Hajara kun fi mu masaninta Hajara tana da kyauta giwa ake kiranta waza ya bata ranta waza ta fi ta kyauta Allahu ya ajeta Hajara akwai nagarta kwana farin cikinta tashi da lafiyarta bata san bakin ciki ba bata saba hasada ba bata bata ran mutum ba bata yarda ai fada ba ba raguwa bace ba ba jahila bace ba wanka yana da dadi ko da a ce da kinka kyauta tana da dadi ko an fitar da zakka waka nake Hajara kun so da tambaya akura ta kyale dan bushi ya gudun kaya asara da sassaka gamji gashi ya tsaya akita yana wa bebe tini da inkiya aki godiya ga Allah da kanki Hajara magiyan ki sun yi kuka akan ki Hajara nasara da arziki na ta binki Hajara Hakuri gami da ilimi an baki Hajara juriya da kaura kai duk an baki Hajara maganar rukun zumunci na nan ga Hajara da ado da kyau da shi sai a bar wa Hajara Hajara kin zamo giwa dan baki ji surwa Hajara kin zamo gulbi dan ba a ga karshe wa Hajara kin zamo kundi dan baki ai dariya Hajara kin zamo za